نعم. لماذا أتاش آيات الإسلام؟ بينا لا بعض أسباب الذي يقرأه شيئا كاجة
فصاحة لساني
أين يكتب لنا أخلافه؟ Banzala sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya halitta ba ka samu mai fasahar sa ba to annan aka ce ana bukata a kawo wasu maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a ciki manzon Allah ya nuna fasaha
ja
amsa
kana sallallahu ta'ala alaihi wasallama
amsa halikillahi banzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi fasaha a cikin halittar Allah yakin halittar Allah ba mai fasaha kamar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa azabuhum kalama
ya fi su dadin magana ba mai dadin magana irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
hatta kana kalamu
ya magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama tana rikan zukata wanda yaji magana manzon Allah ba ya san a ce manzon Allah ya yi shiru so yake yi gaba da magana
wa kana yaqulu
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa
ana afsawul ard
a cikin larabawa gaba daya nafi kowa fasaha
wa inna alal jannati yatakallamuna bi
lisanin manzon Allah zati magana ne da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa linazkur laka jumlatan min
kana ya kamata a nan mun ambata ma wani bangare daga maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam
Al-jami'i
al-kayyim tara al-hayrun dunya da lahira idan da ce duniya za ta dawo ta aiki da maganganun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kome ya garo
qala
alaihi salatu wassalam qala alaihi salatu wassalam yace
al-mar'u ma'a man ahabba
mace yana tare da wanda yake so wanda a koyaushe wannan magana ta banzo sallallahu alaihi wasallam ne kai fidici amma mun galibi mun fi san bangare daya hakika wanda duk kake so to ko a lahira zaka zama tare da shi sai irin wannan shine yafi mana dadi saboda muna cewa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bangare ɗaya ne na ma'anar magana amma ɗaya bangaren wanda galibi ba shi muke so ba mutum yana tare da wanda yake so ma'anar wannan duk abinda zaka yi a ga kana na irin wanda kake so kace kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ga ayyukanka sun yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya nuna kai masoyin sa ne domin ka zama tare da shi baka zauna da shi ba amma ka yi ayyuka irin nasa kwakwatanta abin da yayi a rayuwa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne gaskiya ne kai kana da wani masoyin manzon Allah ne amma ba ka da gaskiya a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cikawa da alkhairi kai kana da awar kai masoyin manzon Allah ne amma ba ka cikawa da alkhairi to kana tare da manzon Allah ana fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tausaya wa halitta ne kai kana da awar masoyin manzon Allah ne amma a same ka ba ka tausaya wa halitta ba ka tausaya wa umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji kana tare da shi ai ka zama tare da shi din a wannan bangaren ba wai bangaren cewa kana sauraron ranar lahira a ce ga kai gashi ba a tun anan duniya ka fara kwatantawa ya zama rayuwarka tsarin rayuwarka ya zama irin tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaga mai gaskiya ne sane ka mai gaskiya dan ji manzon Allah mai cikawa da alƙawari ne a sane ka mai cikawa da alƙawari dan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai rubar amana ne a sane ka da rubar amana dan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausasawa halitta Allah ne a sane ka kana tausasawa halitta Allah abi ya taba wani ka ji kamar kai ya taba to وقال صلى الله عليه وسلم
السعيد
wanda yake mai arziki man wajin zabi gairi shine wanda aka gargade shi da wanin sa ma'ana kamar yadda ake cewa a Hausa in kaga jemin dan uwanka ya kama da wuta to ka shafa wa naka ruwa
na'am
cewa abinda duk ya shafi wani to kai ma zai shafe ka to wanda yake mai arziki shine wanda rayuwa take makaranta gare shi abinda duk yaga ya taba wani ya dauka shi dinnan bai fi karfin abin ya taba shi ba kuma da abin da kaga ya taba wani kuna tare da mutum Allah ya karbi ransa ka dauka yadda fa wannan nan ya mutu kai ma fa sai luka mutu shi yasa mutuwa nan ta zama istina gare ka ta zama darasi gare ka kuna tare da wani wani ya hada rashin lafiya jiya janna kuke magana da shi yana lafiya lau amma yau gashi haka aka kai shi asibiti rangaranga to kai ma fa ta yi gobe ka zama haka duk irin yadda kake ganin kanka da lafiya a yau kana tare da wani yana tafi da harkokinsa komai na tafiya amma an waye gare ya zama harkoki sun rikici to kai ma ka dauka duk irin yadda a yau kake tafi da harkokinka ta yi fa gobe iya rikicewa yasa ka san me kake a yau din da harkokin da kake tafiya daidai kar mu ishe dai ringa fada ma yau ai na komai ko aikin alheri dai zaka ka bari ai gobe ka yi in ka ƙara ƙarfi ai ka yi to ta yi goben a maimakon ƙarfin ya ƙaru wal iyaz billahi ya zama kuma baye amma in ka riga kai alherin to ai alhamdulillah inda asashi alhisai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kari baci walaka ka dan talauci kari baci lafiya dan rashin lafiya kalabaci rayuwa don mutuwa shi yasa dai mai arziki manmu'izu bighairi shi ne wanda rayuwar wani ta zamo gargaɗi gare shi ita rayuwa kullum ta zamo makaranta da ɗan adam koyo zai
wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam niyyatul mu'mini
tafi daga aikinsa ya cewa ɗan adam mu'mini ya yi niyyar aikata alheri cewa wannan ne a ransa ai har ya fi kyau fiye ba da shi kansa aikin saboda ba yin aiki kyakkyawa ne yake bajinta ba me aka nufa da aiki kyakkyawa yau me aka nufa da aiki kyakkyawa akwai mai aiki kyakkyawa amma ba dan Allah ya yi aikin ba nan ba dan Allah ya fi zuwa nan aikin nasa dukkansa wani abu ne ba wani abu ne
fa qala alayhi
sallallahu alaihi
wasallam
yaki dan yaudara ne yaki dan yaudara ne inda wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam babban matashi ya ce musamman a yau gare mu mu musulmi musulmi muna cikin yaƙi daban-daban an tare mu ta ɓangarori daban-daban yaƙin mu ake gashi yanzu ya kama ake gashi yanzu yaƙi ya koma wani iri yadda za a ke ɗaukar makami a yaƙi to yanzu lokacin yaƙin da ake ba na ɗaukar makami ba ne na hanyoyi ne na fasaha na hanyoyi ne na tattalin arzikin ƙasa ya za a yi al'umma ta tabbatar arzikin ƙasarta ya fi na kowace al'umma ƙarfi a yau yaƙin da ke tsakanin Amurka da China ya fi yaƙin duniya amma ba da makami suke ba yaƙi ne ake a kan fasaha wata irin fasaha za mu iya bayyana wa duniya ta zama tana bukatar mu ya za a yi mun bayyana wannan fasaha wani fiye samu ya kwaikwaya don ya zama mu muka ci gajiyar wannan fasaha to duk wannan ɓangarori ne da a yau a kan wannan ake gina yakin amma mu abin haushi jama'anmu musamman shugabanninmu a kullum barin al'umma suke suna lalacewa abinda ake da shi ba a da shi abinda ake da shi jiya yau ba a da shi abinda ake da shi shekarar jiya ba a da shi ƙarshenta abinda ake da shi yau a waye gari gobe ba a da shi yasa kaga kenan kullun yaki cin me yake ɗayan bayan ku an ce yaki ɗan yaudara ne a sanya za a rike kai a sanya za a fuskanci abokan gaba ba sai da makami ba tsaron da lafiya sun sanar isha ya yi ko mu kwana a nan bayanin dai akan maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa da duk wata magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunshi ma'anoni masu yawa ta kunshi ma'anoni masu yawa wanda kuma ba san da muka fi bukatar a ce mun kula da wannan irin a yau saboda irin yadda a yau addini ya zama wani abin tausayawa masu bin sa suka zama abin tausayawa yau al'ummar musulmi ta zama kamar ba komai komai ba ba a ta tata ta wasu ake saboda me saboda ta kasa riko da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya gane da mu Allah ya ba mu fahimtar maganar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon tsayawa ne aiki da ita don mu samu duniyar mu da lahirar mu ta gyaru alhamdulillah اللهم صل على